أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Cikin darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin rikon abin koyi. Tinkinan rikon bayan Allah subhanahu wa ta'ala abin koyi da kuma nisantan makiya Allah subhanahu wa ta'ala da kumbaranta daga gare su inda muka yi bayani kan cewa wannan yana da tasiri sosan gaske wurin amaliyan gyaran ruhi da kuma tarbiyantar da kai da kuma kyautata ɗabi'u insha Allah wannan darasi zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu a cikin sa kamar inda muka yi bayani kuma muka ambace ayoyi daban-daban inda Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin miƙa wilaya zuwa ga waɗanda ya yarda da su waliyansa kenan annabawansa da kuma wasiyan annabawansa alaihimus salam haka nan kuma baranta daga makiyansa yana da matukar muhimmanci kuma yana da tasiri a matsayin riƙon waliyansa watan kenan abin koyi abinda mutum zai kufa abinda mutum zai yi koyi da su a cikin dukkanin motsawansu da kuma sukuninsu yana da matukar tasiri wurin amaliyan gyaran zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya yanzu za mu karanta sashen riwayoyi na addinin musulunci wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin wannan al'amari kuma suka bayyana hakikanin wannan al'amarin kan cewa lallai riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta da kuma miƙa wilaya zuwa gare su da kuma riƙon su matsayin abin koyi haka nan kauce ma makiya Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin riƙon su abin koyi lalle shine abin da zai taimaka ya zamanto mutum ya samu sabati kuma ya samu dacewa a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u al misali muna da bayani na Imam Ali alaihi salam wanda a cikin Nahjul Balagha a cikin khutba mai suna al khutbatul qasi'a inda yake bayani dangane da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bayyana wannan hakika kan cewa lalle riko da abin koyi yana da tasiri cikin al'amarin gyaran ruhi inda yake bayanin irin biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma koyin da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan ya nuna mana natijan yin wannan aiki a sarari idan za mu karanta tarihin Imam Ali alaihi salam idan za mu karanta sirar Imam Ali alaihi salam za mu ga cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam ya yi tarbiya a nan wurin lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala mutum ma'asumi wanda yake abin koyi ga dukkanin al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bayansa yake cewa duk mutumin da ya riko da Imam Ali alaihi salam to mutum ya shirku al misali yana bayani cewa dangane da inda Allah subhanahu wata'ala yake magana kan cewa wali kulli qaumin had cewa kowanne mutane suna da wanda yake shiryar da su to wanda yake nuna mana kenan akwai wanda yake shi shiryayye ne kuma yana tare da shari'a kuma Allah subhanahu wata'ala yana umurtan waɗanda suka yi imani zamanto sun rike shi domin su ma su shirku wannan duk yana nuna mana hakikanin mutun ya rike abin koyi wanda zai yi koyi da shi kuma ya bi shi yana da tasiri wurin samun gyaran dabi'o a cikin tafasir daidai tafsirin wannan aya din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana al-munzir wa anta al-had yana ishara zuwa ga Imam Ali alaihi salam tinine wanda yake mai gargadi ga mutane kuma Imam Ali alaihi salam kai ne wanda yake shirar da mutane bika yahtadil muhtaduna min ba'di da kai ne masu neman shari'a suke samun shari'a a bayana wanda yake nuna mana kenan Imam Ali alaihi salam tarbiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu shari'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shiryayye kuma ya kasance abin da za a bi domin a samu shari'a a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dun sakamakon menene sakamakon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi da kuma rikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi a matsayin abin koyi yana bayyana wannan hakika a cikin hudubar shi na cewa wa laqad kuntu attabi'uhu ittiba' al-fasil athara ummihi na kasance ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda dan taguwa yake bin uwarsa in ka lura da kyau dan taguwa idan yana bin uwarsa to yana bin ta ne inda ta aza kafa ne yake aza kafa saboda kare zaman tu ya bace ko kuma ya hada a cikin hadurra to Imam Ali alaihi salam ya kwatanta biyayya shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda dan taguwa yake bin uwarsa yarfa'u li fi kulli yawmin min akhlaqihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane rana sai ya daukaka mini daga cikin dabi'unsa managarta mana sai ya gwada mini kyawun dabi'unsa kuma wanda zani koyi da shi a cikin sa alaman tunkinin alama zai gwada mini alamomin kyawun dabi'unsa da kuma kyawun dabi'unsa wanda zan gane su kuma in yi koyi da su a cikin sa wa ya'muruni bil iqtida'i bih kuma yana umurnina da in yi koyi da shi kuma ina koyi da shi kai kenan koyi da mutum yana da tasiri wurin gyara dabi'u da kuma gyara ruhi da kuma tarbiyantar da zuciya saboda kenan kana buƙatar zamanto ka dauki bayan Allah subhanahu wataala a matsayin abin koyi kana buƙatar zamanto ka rike bayan Allah subhanahu wataala matsayin abin koyi mai kyau domin zamanto ka samu tsarkaka ka gyaru saboda wanda ya gyaru shine yake iya gyara wani amma mutun da bai gyaru ba bayan da za a gyara wani Imam Ali alaihi salam yana bayyana wannan hakika cikin sashen bayanansa yana cewa kaifa yuslihu an-nas man la yuslihu nafsa ya za a yi zamanto ya gyara mutane mutunin da ba ya gyara kansa wato dan ka rike wani abin koyi alhali shi ya kasance ba gyararre bane ba salihin mutum bane ya zai gyara ka kenan abin da yake tattare da shi shi dai ne zai shahe ka inna alkhairi ne na alkhairi ne in kuma na sharri ne wala azbillah kenan wannan ya nuna mana riko da bayan Allah subhanahu wataala a matsayin abin koyi mai kyau yana taimakawa sosai wurin tarbiyantar da ruhi da kuma gyara dabi'u hakanan muna da hadisi daga Zurara wanda ya ruwaito daga Imam al-Baqir alaihi salam shi ma yana bayyana cewa dangane da muhimmancin wilaya da kuma bara'a da kuma tasirin su wurin gyaran dabi'u da kuma kyautata dabi'u da ma ingancin addini da karbuwan sa wurin Allah subhanahu wataala yana cewa buniyal islamu ala khamsa an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar yace ala salah waz zakah wal hajj was sawm wal wilaya wato akan sallah akan azumi akan zakka akan haji akan wilaya waɗannan abubuwa guda biyar sune zamanto an gina musulunci akan su wato sune kenan asasan musulunci sune tushen musulunci qala zurara shi zurara yake ce ma Imam al-Baqir alayhi salam fa qultu wa ayyu shay'in min zalika afdal cikin waɗannan gimshikai guda biyar wanda ka ambata kan cewa su ne gimshikai na addinin musulunci wanne ne daga cikin su yafi fa qala al-wilayatu afdal sai kike masa wilaya ita ce tahi wilaya tahi duk waɗannan wilaya tahi sallah tahi azumi tahi zakka tahi hajj me yasa imam ya ce wilaya tahi waɗannan sauran guda hudu gimshikai guda hudu daga cikin waɗannan gimshikai guda biyar me yasa imam al-baqir alayhi salam ya ce wilaya ita ce tahi sai yake bayyana cewa li'annaha miftahuhunna saboda ita wilaya ita ce mabudan waɗannan sauran gimshikai wato wilaya ita ce mabudin sallah ita ce mabudin zakka ita ce mabudin haji ita ce mabudin azumi wato kenan idan ka rike bayan Allah subhanahu wata'ala tunda sun kasance shiryayyu ne su ne za su gwada maka ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi haji ya za ka yi zakka walwali huwa dalil alaihinna shine yake cewa wanda ya kasance wali na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya ayyana shi a matsayin jagora ga al'umma shine dalili ya zuwa ga akan waɗannan gimshikai guda hudu wato kana son ka san hakikanin sallah yanda ake yin ta hakikanin azumi yanda ake yin shi hakikanin zakka yanda ake yin shi hakikanin haji yanda ake yin shi kai riko da waliyin Allah subhanahu wata'ala wannan yana bayyana mana hakikanin koyi da bayan Allah subhanahu wata'ala da kuma rikon sa abin koyi yana nuna mana muhimmancin wilaya wato bin waliyi na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya ayyana da kuma tasirin da yake da shi wurin fahimtan dokokin Allah subhanahu wata'ala da aiki da su yayin zamanto kuma sun bada tasirin da suke tattare da shi wannan hadisi ya zo cikin usulul kafi mujalladi na 2 shahi na 18 akwai sashen hadisai kuma wanda suka zo al-misali akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda aka rawaito da Imam Sadiq alaihi salam wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambayan sahabbansa dangane da abin da yake mafi karfi wato wani igiya ne daga cikin igiyoyi na imani ya kasance mafi karhi yake tambayan su ayyu ural awthaq wani ne daga cikin igiyoyi na imani ya kasance mafi karhi wanda an riko da shi babu yankewa daga gare shi fa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam manzon Allah wannan tambayan da kake mana ba mu san ansanta ba amma Allah da manzansa su suka sani wa qala ba'dhum as-sala sai sashe su kuma suka bada ansa suka ce su suna ganin sallah ne wa qala ba'dhum az-zaka wasu kuma suna ganin cewa zakka ne wa qala ba'dhum as-siyam wasu suna ganin azumi ne wa qala ba'dhum al-hajj wal umra wasu suka ce haji ne da umra wa qala ba'dhum al-jihad sashe kuma suka ce jihadi ne فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيمون زن الله صلى الله عليه وسلم كيتشيوا لكل ما قلتم فضل وليس به يتشي حقيقه duk abin da kuka fadi kan sashin abun da ku ambata kowanne yana da falalan shi wanda wani baya da shi amma ba shi bane ansan da ya dace da wannan tambaya din wato ba shi bane mafi karfin igiya daga cikin igiyoyi na imani wanda an riko da su ba za su yanke da mutum ba sai ki cewa walakin awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wa tawalli awliya illah wa tabarri min a'da' illah yake cewa sai dai mafi karfin igiya na imani shine zamanto so saboda Allah subhanahu wata'ala da ki saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma mika wilaya ga waliyan Allah subhanahu wata'ala da kuma nuna bara'a ga makiyin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin shi ma zo cikin usulul kafi mujalladi na biyu shahi na 125 hadisi na 6 wanda ya nuna mana kenan kaso waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya so kaki waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake wilaya kenan da bara'a hakanan kuma ka mika biyayyanka da da'anka zuwa ga waliyan Allah subhanahu wata'ala ka nuna bara'anka da kin biyayyanka ga zuwa ga makiya Allah subhanahu wata'ala wannan shine wilaya kuma shine bara'a kuma wannan shine zai kasance ya baka dama na kai riko da mafi karhin igiyoyi na imani wanda babu yankewa gare su watan kenan wanda zai dora ka akan hanya madaidaiciya ya zamanto sauran waɗannan igiyoyi na addinin musulunci din ma ka riko da su kuma ka kyautata riko da su watan kenan kamar yadda muka gani cikin hadisin da ya gabata riko da waliyin Allah subhanahu wata'ala da kuma baranta daga makiyin Allah subhanahu wata'ala shine zai sanar da kai menene sallah menene azumi menene haji meye zakka meye jihadi da sauransu zaka gane dukkanin koyarwa na addinin musulunci da kuma ma'alim na addinin musulunci lokacin da kai riko da waliyin Allah subhanahu wata'ala kuma ka baranta daga makiyin Allah subhanahu wata'ala kenan wannan duk yana nuna mana wani hakika yana nuna mana cewa riko da bayan Allah subhanahu wata'ala man nagarta a matsayin abin koyi yana da tasiri wurin gyaran ruhi da kuma tarbiyantar da zuciya da kuma kyautar dabi'u hakanan baranta daga makiya Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin rikon su abin koyi yana da tasiri wurin gyaran ruhi da tarbiyantar da zuciya da kuma kyautar dabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin